Look, kasancewan ki mace ka dai iko ne. Suna da matsayi kawai karin ciko ne. Kar ki manta da karfin ki yar uwata. Ke ce fa asalin tushen uwar sarauta. Fuka-fukin hankaka kike rise above. Don't let nobody tell you you are not enough. You are queen. Aikin jimre wutar yaki. Lokacin ya kai inna ki ne kice a baki. Sarauniya kaman Queen Amina ta sassau. So nake duk yamacin arewa ta taso. Rashin sani ya fi dare duhu kune hasken. She yasa kan mu aure ku sai mun biya sadakin. He mana ai ku isa ne. Wanda bai yadda da hakan ba shike danna muku yanci. Ragon namiji ke tsoron mace mai ilimi. Rike darajan ki yarinya, you feeling me?
I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. I'm a lady, you're my girl. Let nobody put you down. I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. Ladies, you're my girl. Stand your ground and wear your crown. You're my girl. Wear your crown. You're my girl. Wear your crown.
Look, ita ce mace ta farko da ta zama sarauniya cikin zamantakewar maza. Ta fara da yankin Hausawan Africa zuwa kan iyakoki mafi girma. If you could do it, you can do it too. Greatness is all I see in you. Yarinya, I hope you see it too. I see a queen when I look at you. Damn girl, look at you. Sarauniya kaman Queen Amina ta sassau. So nake duk yan matan Africa su taso. Rashin sani ya fi dare duhu kune hasken. Wanda ya san darajan uwarsa dole ya sani. Ke mana ai ku isa ne. Yarinya, kar ki bar wani ya danna miki yanci. Ragon namiji ke tsoro mace mai zuciya. Rike darajan ki yarinya, kin ji ni ba?
Yes, you can do it. I'm a lady, you're my girl. Let nobody put you down. I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. Ladies, you're my girl. Stand your ground and wear your crown. You're my girl. Wear your crown. You're my girl. Wear your crown. You're my girl.
Rike darajan ki yarinya, you feeling me?
Saya da garbin gwiwa yarinya. Oh girl, you are warrior. Kaman Queen Amina zaria. Oh, you gotta tell him who you are.
Queen, you are queen.
Oh yeah, you gotta.